السماوات. أشكره على ما أولاه من الإحسان والفضل والكرامات، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في الأسماء والصفات، الذي حرم علينا الخبائث وأحل لنا الطيبات ومنعنا من الرذائل والمضار والكادورات، أحاط علمه بجميع الكائنات ونفذ بصره جميع المبصرات ووسع سمعه جميع الأصوات، فلا تختلف عليه السؤالات مع اختلاف اللغات وتنوع السؤالات، يري خلقه عزته ثم يبدئ لطفه، والعبد غافل في جميع الأوقات أو في أكثر الأوقات. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله سيد الناس والهادي إلى سبيل الجنات والمحذر من طرق الغي والبغي والعدوان وجميع الضلالات، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أصحابه أولي الفضل والكرامات صلاة وسلاما دائمين متعاقبين على مر الأوقات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتولنا برعايتك ولا تحرمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وآمنا في أوطاننا ودورنا وأسواقنا ومجالسنا ومدارسنا، إنك سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى، اتقوه خضوعا وامتثالا، بكرا وآصالا، تحققوا عزا وجلالا وسؤدا وكمالا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أيها المسلمون، ما أعظم التقوى، فهي خير ما تزود به العبد لمصالح دينه ودنياه. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وهل هناك أعظم من أن يتخذ العبد بينه وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه؟ فالتقوى حاجز بين العبد وبين النار، وهي سبب للاهتداء بالقرآن والفلاح، كما أنها سبب الانتفاع بالمواعظ. قال تعالى: وموعظة للمتقين. فأهل التقوى خاتمتهم طيبة، فهم يتوفون على أطيب الأحوال ويقابلون بالسلام والإكرام من قبل الملائكة العظام. كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فبالتقوى تنال المثوبة من الله، لقوله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فالتقوى سبب للفلاح. قال تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. والبر إنما ينال بالتقوى، ولكن البر من اتقى. عباد الله، إن معية الله الخاصة التي يتشرف بها المؤمن ويسعد بها التقي لا تكون إلا مع التقوى. قال تعالى: واعلموا أن الله مع المتقين. فأهل التقوى هم فوق الناس يوم القيامة، كما قال تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فثواب المتصفين بها خير من الدنيا وشهواتها، كما قال تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم. فثواب التقوى جنات تجري من تحتها الأنهار، ولم لا، وقد نالوا محبة الله، فإن الله يحب المتقين. والتقوى عباد الله سبب للأمن من عقاب الله. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. والتقوى حماية من العدو. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والتقوى من أسباب عزم الأمور ودليل على التصميم والعزم والحزم. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. والتقوى سبب من أسباب الاستعاذة بالقرآن. قال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. المتصفين بالتقوى هم المنتفعون بالكتب الإلهية، كما قال سبحانه في سورة المائدة: وآتناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. عباد الله، إن بالتقوى تكفر السيئات، كما قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وهي سبب للبركة النازلة من السماء والبركة الخارجة من الأرض، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ببركات من السماء والأرض. عباد الله، فلنجاهد الأنفس بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، ونجعله نصب أعيننا، ولنجعل الخوف منه منهجا لحياتنا. فوالله إن الخوف من الله هو الغنيمة التي لا بعدها غنيمة إذا رزقها العبد. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فكم من صالح منعه تقواه وخوفه من الله أن يقع في الذنوب والمعاصي والآثام، ومنعته الذي لا يتزعزع عنه. قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فلا يجزي من عذاب الله إلا من رحمه الله واتقى الله واتقى عذابه وسخطه وسعى لمغفرته ورحمته وخافه في سره وعلانيته. جعلنا الله وإياكم ممن اتقاه وخافه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرة من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هو ɗalibai ilimi a wannan cibiya mai albarka, Islamic Learning Center da ke Loko Goma a nan birnin Abuja, a yau 21 ga watan Zulƙa'ida shekara ta 1442, wanda ya daidai da 2 ga watan Julai shekara ta 2021, huɗubarmu ta yi magana ne dangane da babban guzuri, babban jigo, babbar buƙatarmu shine mu samu takawa. Wannan huduba ta yi bayanin ma'anar takawa da amfaninta da sifofin masu takawa, kuma hanyoyin da ake iya zama daga cikin masu takawa. A ƙarshen hudubar kuma za mu so mu yi tsokaci dangane da kwanuka 10 na farko ta Zulhijja, wanda za su kama jula daga rana wata yau, tunda yake mun faɗi cewa yau muna 21 ga watan Zulƙa'ida. Zuwa sati mai zuwa za mu fara shirin shiga sabon wata na Zulhijja. Za mu yi tsokaci kaɗan dangane da waɗannan kwanukan na wato watan Zulhijja masu albarka. Idan aka ce takawa, kalma ce ta Larabci da take nufin yin hattara da tsantseni da ƙoƙarin samun tsira. A musulunci, in an ce wani yana da takawa, ana nufin yana bin doka, yana tsare haƙoƙin Allah, ينا عيكة واجبي ينا كاركا صدق محرمي ينا نسنتر أبو أن الله بايس ما سجر ما دو إندا وسكي جير منصوبة باب وتحينا هذا مسلم يتابل غرسك رأيوة الدنيا كبر يزمي تكوى باب وتحينا هذا مسلم يتابل نلمو من القيامة كبر يزمي تكوى تقوى باتنا مثل كل مزمو سنطورو لترك الشيء من القيامة كدين كيف تسهو سهو وانا أبين كيف يداشي كاسيكا زاغا يوتي عند باسيكا شده كيف تسهو سهو نمجاني كادو جانك لنصبا مثال تقوى قومي تقوى شيني واندا yake tafiya a cikin wuri mai kaya ya yake tafiya ina tafiya yana haskara yana dage riga ina kokari kada kaya ta soke shi to bai haɓe ta kawa a musulunci shine wanda ke haskara kada ya saba ma dokokin Allah shine wanda yake kokarin kullu ya zama na Allah shine wanda yake kokarin kullu ya tafiya a daidai haka ta kawa ta hada da son Allah da tsoron Allah da bin Allah da kokarin kauce masa bin Allah inda ke da muke fassara ta kawa da tsoron Allah kenan akwai takaitawa a ciki ta kawa tsoro ne da so da kauna da biyayya da kuma hassara da kamunci Allah ya amfani da kalmar ta kawa a wurare masu tsiniya cikin Qur'ani a matsayin kariya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya kuma fi imani ku anfusaku ku yi taqwa ku yi hattara ku kare kanku kuma ku kare iyalanku daga wuta wa qudu an-nas wal hijara wadda makamashin ta shine mutane da duwatsu da Allah ya yi magana aljanna ya yi umarni mu gaggauta wajen neman ta mu nemi gafarar Allah don mu same ta sai ce wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين كي جوجا وزوا جافر على أبيده تجد أن الجنة وند فائن في آخر فائن سميد أسع وند أي سنة بيوس دم مذكور الله إذا كسف سامك جدا لذا أباك الجنة أنا الدنيا ذاك تميز يريش يا من الجرم هذا يوا إذا كذا أباك جدا wanda ya kai girman Abuja sai kaga to duk ina zan shiga da shi to gidan da za a baka ya wuce Abuja ya wuce Najeriya ya wuce Afirka ya wuce duk wannan duniyar ya kai fadin sama da kasa ko to me zan yi a cikin sa haka zaka fadi a yanzu misalinka a yanzu da misalinka a ran alkiyama shine misalinka a yanzu da misalinka lokacin da kana cikin cikin mahaifiyar lokacin da mutum na cikin ciki ji yake yana wata irin duniya yawo yake yi iwo yayi yawo har sai ya gaji mutum kana jin lokacin da kanke yake kai da komawa cikin ciki in ya gaji ya samu ya zo ya samu wani lungu ya kwanta yayi bacci sai ta mata samu ta huta a wannan lokacin inda za a ce mashi zaka fita ka je wata duniya wanda fa'inta misalin ta shine wannan duniya da kake cikin ta cikin mahaifiyarka to bangare ne na jikin mahaifiyarka ita kuma tana cikin wani daki ne wanda yana daukar irin ta mutum 20 shi kuma daki yana cikin wani gida mai gidajen guda 40 ne shi kuma gidan yana cikin wata unguwa unguwar ma tana wani gari wannan garin kuma yana cikin wata jiha jiha don ana sike ta mana cikin wannan sai ga to duk ina za a da kake koyi sai ka hau jirgi kai ta tafiya kai ta yawo kai ta iwa cikin wannan duniya to haka fadin aljanna yake ba mu iya suran ta shi a yanzu amma wanda za mu je alkiyama Allah ta'ala zai bayyana mana shi kamar yadda yake wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum Allah zai shigar da su gidan aljanna 'arrafaha lahum malami sun ta fassara biyu at-ta'rif shine abinda ake randa za a kai amarya a zaunar da wato a zaunar da amarya a gidansu a gyara ta a mata ado
amata lalle a gyara gashi a yi jinka a sa turare a gyaggyara yadda da zuwa gidan ango sai idan liman ne ba mamaki ya fito ya ce maladan abin da wani liman ya ce malada ne sa ran da ya yi amarya ya ce a je a kira ladan ya ce ladan gobe da safe ba samu samu fito masallaci ba domin za mu yi gwazzobi saboda burgewa da amarya ya kaddara gobe bai hita sallah su ba za ka tun da wuri ya ba da uzurin zai zai da shi ne an rafa halahu wasu malamai suka ce an rafa halahu ta'arif ne wato a bayyana maka ita duk inda ka je idan kai ɗan garin mina ne misali ka taho abuja ka je makka ka je ingila in ka dawo kana sauka ne ba bai faɗa maka inda gidanku ya saboda ka san hanya to haka aljanna ya Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da mu gidajenmu inna ahlal jannati la yahtaduna ila manazili fil janna kama yahtaduna ila manazili fil dunya wa zalika qawluhu ta'ala wa yudkhiluhum al jannata arrafaha lahum kowace shiga aljanna ya san gidansa ba sai an masa jagora Allah ka kai mu wannan gida mai daɗi to ba abin da ke kai mutum aljanna kamar ya zamo mai takawa da kuma tsoron Allah ya zaka gane masu takawa takawa abu ne wanda yake cikin zuciya abu ne wanda ba a fili ba kina iya bayyana da sigar masu takawa alhali shi ba muttaqi bane wani kuma zaka ganshi ka dauke shi ba na Allah ba amma hakikanin sa muttaqi ne daga cikin mafi kusancin mutane zuwa ga Allah kisa a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuni ga zuciyarsa yana da attaqwa ha huna attaqwa ha huna kuma sana kimiya wani gefe zuciya take da nuna nan ne kaga wani malami da bai san inda zuciya take ba sai ya ce attaqwa ha huna yana nuna daman sa zuciya kuma gare ku kuma sana ilimi na zamani ko sai a gefe ina take saka attaqwa ha huna kaga alakar kimiya da ilimin addini amma duk da haka za mu yi hukunci ne ga abin da azzahiri abin da mun ka gani kana yawan zuwa masallaci za mu ce lalle wani na Allah ne kana yawan karanta Qur'ani za mu ce wani yana son Allah da Annabi kana shanta kewa kai tabbaci har ai sallah ba da kai ba sai mu ce wani bai da takawa kana da kuɗi kana fitarwa kana amfani da su wajen taimakon bayin Allah wajen taimakon addinin Allah sai mu ce lalle wani da ƙwarai ne ya za mu yi mu samu takawa babban abin da ake so mu rika tuna Allah a zuci mu rika faɗin Allah a harshe ka zama cikin ahlul zikr wani ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne lokacin da ya hijira mai kyau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa da kake so kana da bukata ya ce eh ina da bukata ina son kusanci da kai ranar alkiyama a cikin aljanna domin ina da damuwa ina jin koda na shiga aljanna watakila gidana zai zamo nesa ne da gidan wanzu Allah ya ce kana da wata bukata wanda wanda yake a'a yake to fa inni ala nafsika bi kasrati sujud abinda za ka yi shine ka taimaka mun akan kanka da yawan sallah ayan kuma da yake da shi rawanin tabbaya kace la yazalu lisanuka raqban min zikrillah kada ka bari harshen kai bushe daga ambaton Allah ka gama salati kai tasbi ka gama kai haylala ka gama ka karanta alqurani a kullun harshen kai da cikin furuci da sunan Allah baka zama mai takawa ne kana hasara da haram idan ka zama mai yake halas yake haram duk abin da ya shigo nama ne ba za ka zama mai tsoron Allah dole ne ka zama mai kauna da fata ga rahmar Allah sai da zama kullun kai tsoron ka kullun wuta a gaban ka kullun jahannama kake kallo ka tuna aljanna da ni'imar da ke cikin ta kuma don mu Allah ya yi ta in bai samu ba suwa zai sa mu da ne masu ita ka rika fatar zaka samu rahmar Allah tare da haka kana jin tsoro sai aka ce da tsoron Allah da kaunar Allah بقول العذاب الله بقول الرحمة الله تكاد تكذبوني جموني باي إيرافينا لدك اليوم جماعي من دول كريك أتنا متوا ثاني ون الدنيا باول الجماعة متى ذا أنت أنك تدني كذا عندما كيسواوا جاكنن سجاجا كنا كل فتى شنب شجابا لجا بكتار خوني بقانو كن كنا تشجع رينا رجى وكنا نباك تنشي لجا دعنا كبوري تادو كشيكي ككري كنا تكين هكا يو كوجو بيني هكا قدانك كل شينا تاشي شينا هبكا نفرك خوني شذونا ننجريك دكا رنا أنا نن أتجا وانو كشجعا ya bada tsoro a zo kai sai kina mazari ya zan dada sai a kwanta sai a kai a aje ko da ruwa kika sha fashin wadansu waje tufan jiki nai kul an aza shi ije ga masu jinya nan dade da dade kuma babu mai iko shi ce a bari yana cikin jiki ya da musaini shi manzon kira ka taho mai nan kamar girki yace da bawa ka san ka bar batun tashi alkariya da banka komai na ka baka da shi ina dubara ayyuka zan cikin guduri kowa akai sai ka mutu kullu bakin fasayubka kullu na'in fasayuna kullu mazkurin sayunsa kullu mauludin sayafna man ala sallahu a'la kullu mustaqim bi sirrin famin allah bi mara duk mai bada labarin mutuwar wani wata rana sai an bada labarin mutuwar duk bai kukan wani ya mutu wata rana za a yi kukan babu shi duk wanda ake fadin sa a yau za a kai ran da an manta da shi sai duk abin da kake yi a boye bisa idanun ubangiji kake yi ya koyan wa kamar yadda na fada muna karshen watan Zulqa'ida sai daga cikin watanni hudu masu alfarma kuma dan kwanuka kadan za mu shiga watan Zulhijja wanda yana daga cikin watanni guda hudu da Allah tabaaraka ta'ala ya fada a suratul tauba masu alfarma da albarka da daraja kuma darajar su ita ce cewa Allah ya ƙara girmama ayyukan lada a cikin su ya ƙara girmama ayyukan sako da zulubi a cikin su don haka hatsari ne babba in kana saba ma Allah ka kuma saba ma Allah a cikin watan Zulhijja dali wanda zai iya saba ma Allah ranar Idi kamar wanda zai iya saba ma Allah ne ranar Alkiyama kare wanda ai banuka goma na farkon Zulhijja suna da muhimmanci a cikin moriyar su Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba wasu banuka masu daraja da Allah yake son aikin alheri cikin su sai da wannan kwanuka kaga ashe mun kusa cimma wani season wata gaba ta lokaci mai girman daraja da albarka wanda ya kamata mu san da ita kuma mu dauki mataki ne zamu idan Allah ya taimaka wannan kwaruka abu na farko shi ina son mai azumi wani kitar na farko ana son azumtar su wanda suka fi karfi shine ranan tara wato wanda shi karfi kenan shine ranan arafa wanda suke aikin hajji a wannan rana suna tsayi da albarka wanda Allah yana gafarta musu da shi ko kuma da ba za mu samu aikin hajji ba sai ana so mu yi azumi a wannan rana don Allah ya riskar da mu da su kuma ya karbi namu azumi na biyu ana so aiwata sadaka kowane lokaci sadaka tana da daraja amma babu sadaka ta kai alfarma cikin wayannan kwanuka guda 10 na farkon Zulhijja da uku ana so aiwata kabbarori Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kuma don haka Allah ya sunanta aikin hajji ko idan kwanukan in kuka lura daga hailala sai ka fara du'a aikin hajji da ka fara labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika in ka zuwa ka dawasi subhan al-hajar al-aswad kabbara in ka kewayo kabbara in ka ce sa'i ka hau dutsen safa kabbara in ka hau kan dutsen marwa kabbara in ka je jifan jabarat kabbara kwanukan bina kabbarori ayin arafa kabbarori da hailala da addu'o'i in ka sauko kuma abinna mun muzdalifa wadhkurullaha fi ayamin abinna fa idha faqtum min arafat fadhkurullaha inda al-mas'al al-haram to da ka du'a aikin hajji ma zikiri ne wanda ba zai samu du'a aikin hajji ba an sunnanta masa shi ma yawaita ambaton Allah azumin ranan arfa yana da falala yana da daraja don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana sarai za a karkare wato ainihin zunubin shekara biyu ga wanda yake karshe kuma ana son a yi layya ga wanda Allah ya hore masa zubar da wannan jini shi ma mai aikin haji abu biyu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake daraja khairul hajj al-hajj khairul hajj al-hajj was-sajj abu da yake komai daraja al-khairi aikin haji shine al-hajj raf'us sawt bit-talbiya al-hajj labbaik allahumma labbaik kiran Allah da murya mai kara Allah ya fi komai son wannan na biyu shine as-sajj kwararar da jinin hadaya wanda ba za su yi haji ba mu kuma ga kafarori muna yi kuma kwararar da jini na wato dabbobi da muke laye da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin haji da raƙumi 100 duka yanka su saboda Allah wanda yake da hali kada ya ma Allah ruwa da rago guda ko biyu abinda aka tsaka shine raƙumi in raƙumi bai samu ba sanuwa in ba ta samu ba sai rago rago in bai samu ba sai akuya ko bunsuru amma suna da sharuɗa wanda malamai za su ci gaba da bayani a cikin masallaci akwai kwanuka uku na tashrik bayan sallar layya kashi gari da mai bimasa da mai bimasa wannan rana ne kune da Allah ya umarni mai murna mai farin ciki mu ci abinci kada mu yi azumi mu sa da zumunci a cikin su da ƙarshe muna kira da yan uwa al'ummar musulmi mu yawaita addu'a domin neman zaman lafiyar ƙasar nan labaran da muke samu ba su da daɗi dangane da wato rashin zaman lafiya a wurare daban-daban ya ku dalibai ku tuna akwai ƴan uwanku dalibai da akai garkuwa da su yau kusan wata guda a jihar Niger labaran da ake samu ba su da daɗi ana jin cewa ana wahalar da su wasu ƴan ƙanana ne wasu akwai ƴan shekara 3 zuwa 6 zuwa 7 mafi girman su shekara 10 kuma suna da yawa ana yawo da su cikin daji babu abinci suna shan wahala wasu ma a dalilin wannan sun ta gayyara wasu ma kila Allah ya kafi rayuwarsu mu yawaita istighfari ga roƙon Allah ko cikin sarki ya yaye muna wannan damuwa da muke cikin ta wannan kasa ya kawo mana aminci da zaman lafiya ya bamu yalwanta arziki ya yafi zunuban mu ya bamu shugabanni na gari ya mu da jagora ga dukkan al'amuran mu brothers and sisters in Islam today the 25th day of Dhulqa'dah 1442 equivalent to 2nd July 2021 The topic we discuss in this khutbah is at-taqwa. We shall summarily, insha'Allah, give the brief of it, starting with its meaning, definition, then its benefits, the attributes of its people, some of the ways to achieve taqwa in our life. At-taqwa is one of the primary concepts in the glorious book, Al-Quran. It literally means to be protected from harm. As a Sharia term, taqwa means to protect oneself from acts that are sinful by living what is unlawful or forbidden. Allah the Almighty, through His infinite knowledge, wisdom and mercy, has informed us through the final divine message, the Quran, and the final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, as to what is lawful and beneficial, and what is unlawful and harmful, so as to embrace the lawful and abstain from Allah. That is the only way we will be successful in our life. Allah subhanahu wa ta'ala does not desire any harm to happen to any of His creation, but we often bring harm upon ourselves. So taqwa is a protection from that harm. If we put taqwa in our heart, it will cause us to fear the punishment of Allah. The example of taqwa is just like that of thorny path. When you see a thorn, you keep away from it because of the fear of getting pricked by it. Similarly, when you see a sin, you should keep away from it because of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. The term taqwa is also to be understood in the context in which it is used in the glorious Quran, because it has different shapes of meaning, some of which are God consciousness, God mindfulness, godliness, righteousness, piety, and fear of Allah. Therefore, taqwa is a combination of the love of Allah, pleasing His reward, and fearing of His punishment. A God conscious person will always try to obey Allah subhanahu wa ta'ala and seek His pleasure. He knows that by disobeying Allah, even if he escapes harm or punishment in this life, he will be punished in the hereafter. And the ultimate punishment is to fail in the hereafter, the consequence of which is hellfire. Addressing the believers, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuha alladhina amanu, hu anfusakum wa ahlikum nara. All who believe, save yourselves and your family from a fire whose fuel is men and stone. And Allah said, وَسَارِهُ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Race with one another towards forgiveness from your Lord and towards a paradise, the white of which spans the heaven and the earth. Allah said, it has been prepared for al-muttaqeen. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. The Jannah, the paradise, is prepared for those who fear Allah subhanahu wa ta'ala. Fellow brothers, dear sisters, how can we identify the people of taqwa? It is only Allah who knows the state or the degree of taqwa of a person, because the state of taqwa is in our heart. As the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, al-taqwa ahuna pointed to where? To his heart. Taqwa is here in the heart. And only Allah knows what is in the heart of a person. But we shall judge people according to what is apparent to us. If you consistently attend congregational prayer, we assume that you fear Allah. If you give your wealth in Allah's cause, we assume that you fear Allah. But when you see you neglecting your duties upon Allah subhanahu wa ta'ala, we shall rank you as no good fearing. But your final judgment shall be in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, what are the means or ways to achieve taqwa? Taqwa is not something that can be achieved overnight. One has to consciously, persistently, and diligently work to attain taqwa. Some of the means to achieve taqwa are, number one, you should remember Allah subhanahu wa ta'ala is our heart and our tongue. And the best way of remembrance is through the glorious Quran, which is also called a dhikr, the remembrance. In this sense, this will mean reading the Quran, understanding its content, and implementing the teachings of the Quran in our life. Number two, we shall observe Allah's commandments and avoid His prohibition. We shall also repent for the sins that you committed in the past. We shall refrain from committing sins in the future. We shall be fearful to Allah, fearful of Allah whenever we think of committing a sin. We shall also be hopeful of Allah's forgiveness. We shall guard our senses and ensure that what we see, what we hear, and what we say will not displease Allah subhanahu wa ta'ala. We should also remember this, that the life of this dunya is only a passing phase where each one of us is being tested both in prosperity and adversity. As Allah said, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. We test you with both prosperity and adversity, and to us you shall return. Dear brothers and sisters, as we are approaching the month of Dhul-Hijjah, which is the 12th month in the Islamic calendar, and the last month, we need to ponder on what Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty, has said about it. Surah At-Tawbah, Allah set apart 4 months as sacred, as Hurul Hurum, the Rajab, that is both Dhul-Qa'dah, the 11th, the current month, Dhul-Hijjah, the incoming, then Al-Muharram, the first month. Allah subhanahu wa ta'ala said, إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. So doing wrong in this month, especially to people, increases the degrees of sin more than the same as in other months. This is the way of Allah the Most High. His Sunnah is the Quranic term. He made some of his creations above others in eminence and honor, as he enabled Mecca above all its spaces and places. He honored Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam over all human beings as the messenger for the Quran. Allah's culmination, heavenly book, after which there will come no other revelation on his book. Before Islam, the Arab tribes refrained from fighting during this form of with the action that if a man met a slayer and killer of his father or his brother, he will not avenge the day. Respected brothers and sisters, here are some of the established practices of the blessed day of the Hajj for us to incorporate into our worship. Number one, fasting the first nine days of the Hijjah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, on no day a righteous deed more belongs to Allah subhanahu than these 10 days, meaning the first 10 days of the Hijjah. In another report, authenticated by hadith scholars, one of the wives of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Allah's Messenger used to fast 9 days of the Hijjah, the day of Ashura, and 3 days of each month, the first Monday and two Saturdays. So the 10th day of Muharram commemorates the day Allah subhanahu delivered Prophet Musa alayhi salam and the children of Israel from Pharaoh, through the divinely split waters, and Allah drowned Pharaoh and his host in them. So we have to fast these 9 days. It is advisable and desirable that we all fast the first 9 days of the Hijjah. The second thing to do is takbir, repeating Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Bukhari narrated that Ibn Umar and Abu Huraira used to go out to the market, to marketplaces on the first 10 days of the Hijjah, repeating this takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, and people will join them. On the day of Arafat, it is most desirable that you fast. And there is also a specific dhikr mentioned by the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. خَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي دُعَوْ يَوْمِ عَرَفَةٍ. The best supplication and the best thing that I ever said and the Prophet before me is the supplication of day of Arafah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. It is narrated by a Muslim that fasting on the day of Arafah expiates the sins of 2 years, the past year and the incoming year. Lastly, the sacrifice of Eid, that is Udhiyah, what we call Layya. Dhul-Hijjah is the month of Eid al-Adha, festival of the ritual sacrifice, which lasts for 4 days. Then the 10th day of Dhul-Hijjah is the first day of Eid, And it is known as Yawmul Bahr. Lauta Day. For on it, the sacrifice of animals begins. On this day, all Muslims, old as young, women and men, should attend the Eid prayer and fasting on Eid. It is strictly prohibited. It is haram. It is recommended to fast on the ninth day. It is haram to fast on the tenth day. Following Eid day are the 3 days of Tashreeq. 3 days of Tashreeq, as said by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. They are the days for eating, drinking, and remembering Allah subhanahu wa ta'ala. So, we shall always remember that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, there are no days greater in the sight of Allah and in which righteous deeds are more beloved to Allah than this 10 days. So during this time, we have to recite a great deal of takbir, tasbih, haylala, recitation of Al-Quran, and so on and so forth. Allah clean our hearts from hypocrisy, our deeds from showing off, our eyes from treason, and our tongues from lies. Verily, it is you, Allah, who knows the fraud of the eyes, and all that the brain consists. Finally, my great and beloved children, my fellow brothers and sisters, especially the students of this institution, I always want you to remember you are made from Muslim school children who were abducted by bandits a full month now in Niger State. The report shows that the merciless bandits stab and mishandle those children in their captivity. As they move together with them on daily days from one place to another. My good children and other fellow Nigerians, I don't just want you to be panicked about this story. You are told this sad story to make you know that we are really living in a country that needs our prayer. We need to return back to Allah through at-tawbah, through repentance, praying, reverence, submissiveness and humility to Allah subhanahu wa ta'ala, asking for his interference, for peace and tranquility to prevail in this our beloved nation. O Allah, we pray to you with your beautiful name and noble attributes to protect us from all harms in this institution, to protect our dear brothers and sisters in Nigeria and other nations, to protect the whole mankind from chaos, instability, and all other calamities. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا إنك عفو كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه وعلى يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم.